ƴan majalisar sun rarrabu akan wannan batu na bawa shugaban kasa da ma ƴan majalisun wa'adin mulki na tsawon shekara 6 wanda ba za a sabunta ba a yayin da wasu ke tunanin a ƙara yawan shekaru wasu na tunanin rudani zai kawo Senata Yusuf Abubakar Yusuf ya ce duk da cewa an makara a yanzu amma shi dai zai so a ƙara yawan shekaru
da zan so yadda ake a America sai ai akwai inda ake cewa midterm election wanda shi shugaban kasa ya zama to lokacin da ake zaben shugaban kasa ba lokacin ne za a yi zaben ɗan majalisa ba tsakanin zaben shugaban kasa da gwamnoni da kuma shugaba da kuma majalisa ya zama to ko shekara biyu tsakanin su da lokacin da ake zaben shugaban kasa ba lokacin za a yi na majalisa ba majalisa tana gudu amma ne mutum zai da shekara 6 koko idan muna so mu kai zuwa shekara 8 da jere ga Rwanda har yanzu shi yake mulki kuma akwai development a wajen kuma ba mulkin soja bane ba mulkin gurguzu bane so yarda ne da mutane don su tabbatar da abinda wannan ya fara ya gama yanzu kama a ce tafkin Mambila da za a ɗauki shekara 7 ana yi to idan aka yi shekara 4 bayan shekara 4 wani ya zai kai shi fa bai yarda da wannan ba ya za a yi
amma da ɗan majalisar wakilai Sada Tolin Jibiya ɗaya cikin waɗanda suka yi watsi da ƙudurin yana ganin a bar shi a shekara 4-4-2 zai fi
magana ita ce in aka ce za a canza tsarin shugabanci na ƙasa ko shekaru nawa shi shugaban ƙasa za ya yi da ɗan majalisa muka dima muka ga fitina kawai da kawo ya ce mana shugaban ƙasa a bashi shekara 6 kawai daga ne ya gama wato abinda mutane bai su la'akari ba shekara 1 ko shekara 1.5 ake tsarin jadawalin yanda ma ake zaɓe a Najeriya saboda haka kenan aka ce shekara 6 shi shugaban ƙasa shekara 4 kawai zai zama mulki shekara 2 an shiga fafutukan maganar na zaɓe.
To sai dai ɗan majalisar wakilai Balaraba Abdullahi Salame ya ce ya fi ganin shi a wa'adi ɗaya na shekaru 6 ɗin kuma ya ba da hujjarsa.
Da na ra'ayi ne da gaskiya mun yarda da ayi wannan a ba da shekara 6 domin wannan zai ceci Najeriya kuma zai ceci siyasa kuma zai kawo kariyar tattalin arzikin ƙasa saboda idan mutum ya hau ya san zai shekara 6 cikin shekarar nan 6 akalla shekara 1 zai yi kokari ya ga cewa ya sabar da kansa da yadda ƙasa take shekara 3 kuma zai yi kokari ya ga cewa ya bar wani abu wanda mutane za su ga cewa eh ya yi mulki shekara na 4 zai tsaya ya tabbatar da an samu mutumin kirki an kafa shi kuma ya handin uba cikin kwanciyar hankali amma yanzu wannan shekara 4-4 da ake yi hajji a ɓata arzikin Najeriya ake yi shekara ta farko dai dama ta a samu zauna ce shekara 2 ne dai kamata ya aiki amma za ka iske kuma aikin bai ta yanda ya kamata shekara 2 Najeriya ba unguwa ba ce da za a yi ma aiki na shekara 2 aiki na kwarai mai gina ƙasa dole sai a ɗauki shekara 3-4-5 to in aka yi shekarar nan 2 aka yi filani na ayyuka sai ka ga shekara ta 4 ta ƙarshe kuma duka sai a mai da hankali wajen kamfen wajen yadda za a yi a sake dawowa maimakon shugaba ko gwamna ya ɗauki kuɗi ya sa ga aikin ƙasa sai ware kuɗi ne ya yi taba 'yan hwada ana kashe kuɗin Najeriya domin su samu hikacin a sake dawowa kaga za a ce cikin shekarar da 8 duka shekara 3 ne ko 2 ake yi ma 'yan Najeriya aiki
a zamanin mulkin tsohon shugaban ƙasa Goodluck Jonathan ma wannan dokar ta wa'adi ɗaya shekara 6 babu sabuntawa ta sa kayi. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.